Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Ako da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau juma'a 7 ga watan satumba shekarar 2018 Hafsat Bella dan mai sore ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana da farko ga kanin labaran duniya
shugabannin kasashen Russia Turkiya da Iran na shirin gudanar da wani taro a yau juma'a a birnin Tehran A yau Juma'a sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya hadu da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an kasar ta Afghanistan. Sannan rawtani na cewa an saci bayanan dubin dubatar kwastomomin kamfanin jirgin British Airways dake Ingila.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda ake ci gaba da kai hare-hare a jihar Borno Najeriya da kuma matakan da ake kokarin dauka. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan bude madatsar ruwa dake Jamhuriyar Kamaru. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirin sa na duniya Amerika. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email. Sai dai a yi mana afuwa domin za a samu maimaici a cikin shirin namu sanadiyar tangarda da aka samu kuma ana kokarin gyarawa. Ga Mahmud Lalo da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin kasashen Russia, Turkiya da Iran na shirin gudanar da wani taro a yau Juma'a a birnin Tehran karkashin wani tsarin da ake wa lakabi da Astana domin tattauna makoman lardin Idlib na Syria wanda shine yanki na ƙarshe dake hannun ƴan tawayen kasar. Akwai fargaba cewa dakarun Syria da na Russia na shirin kaddamar da wani farmaki wanda ka iya jefa al'umar yankin cikin mummunan halin kuncin rayuwa. Matakin da har ila yau ake ganin zai iya haifar da fito-na-fito da 'yan tawayen da Turkiya ke marawa baya. Tun a farkon makon da ya gabata dakarun na Syria da takwarorinsu na Russia suka kaddamar da har-haren sama kan wasu keɓaɓɓun yankuna a lardin na Idlib. Akalla mutum miliyan 2,900 ke zaune a Idlib tun ga ta ƙarshe ga 'yan tawaye da Turkiya ke marawa baya da kuma abokanan hamayyarsu da ke adawa da shugaba Bashar al-Assad ciki har da ƙungiyoyi masu alaƙa da Al-Qaida irin su Hayat Tahrir al-Sham. A yau Juma'a sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya haɗu da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an ƙasar ta Afghanistan. Ciki hadda babban jami'in gwamnatin Afghanistan din Abdullah Abdullah. Shugaba Ghani ya faɗa a wani taron cewa a wajen taron cewa batun dakatar da har-haren da dakarun Afghanistan ke kaiwa akan sojin ƙungiyar tsaro ta NATO shi zai zama muhimmin batu da ƙasar za ta saka a gaba. Shugaban Afghanistan har ila yau ya yaba da irin matakan da Amurka ke ɗauka na faɗaɗa har-haren sama da take kaiwa. Sakatare Mattis ya isa filin tashin jiragen sama na sojin Amurka da ke sansanin Amurkan mafi girma a ƙasar ta Afghanistan ba tare da an bayyana zai kai ziyarar ba yayin da aka cika shekara guda da wani tsari da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta samar a ƙasar. Duk da ƙarin hare-haren da ake samu Mattis da sauran manyan jami'an Amurka sun dage cewa tsarin da shugaba Trump ke bi a kudancin Asiya wanda aka ayyana shi a watan Agustan bara na taimakawa wajen kawo ƙarshen rikicin. Rotani na cewa an saci bayanan dubin dubatar kwastomomin kamfanin jirgin British Airways. A daren jiya Alhamis kamfanin ya bayyana cewa an saci bayanan sirri da na harkokin kudaden kwastomomi 380 waɗanda ke amfani da shafin yanar gizo da manhajar kamfanin wajen sayen tikiti a tsakanin ranar 21 ga watan Agusta zuwa ranar 5 ga watan Satumba. Shugaban kamfanin na British Airways Alex Cross ya ce masu satar bayanan sun nuna kwarewa wajen wannan aika-aika wacce ya kwatanta a matsayin babban laifi na mugunta da aka aikata akan shafin yanar gizon su. ya kara da cewa kamfanin na British Airways na daukan duk matakan da suka dace wajen ganin an ya tuntubi waɗanda lamarin ya shafa domin ganin yadda za a kare bayanansu a nan gaba. Cruise ya kuma bada tabbacin cewa za su mayar ma kwastomomin nasu duk wani kuɗi da suka yi asara sanadiyar wannan sata. A yau Juma'a, kamfanin na British Airways ya wallafa wani talla a jaridun Birtaniya wanda ke ɗauke da kalamai na neman afuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum 80 aka kashe a arewacin kasar Mozambique tun daga watan Oktoba a wasu hare-hare da aka kai waɗanda ba a san ko su wake da alhaki ba. Da farko mazauna yankin da ake kai hare-haren sun zargi wasu 'yan bindiga masu ikirarin jihadi. Amma kuma wasu masu lura da al'amura sun alakanta rikicin da matsalar talauci da kuma rigirgin mallakar albarkatun ƙasar da suka hada da ma'adinai da arzikin gas. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Abdushakur Abud ya rawaito daga lardin Cabo Delgado. Shugaba Philip Inyusi ya tura da dakaru na musamman zuwa yankin inda ya sha albashin sai a hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Sai dai an kai wani hari a tsakiyar watan Agusta kwanaki bayan da kamfanin dillancin labarai na Bloomberg ya rawaito cewa dakarun ƙasar ta Mozambique sun kashe wasu mutane hudu da ake zargin 'yan tawaye ne, sannan suka kama mutum guda da aka ce shugabansu ne. Muryar Amurka dai bata samu tabbacin wannan labarin ba, amma sabanin yadda rahotanni ke nunawa, rikicin yankin ba shi da wata nasaba da addini. A ƙarshe, Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce akalla mutum 16 ne suka mutu kana wasu 26 suka bata bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta afkawa tsibirin Hokkaido da ke arewacin ƙasar. Masu ayyukan ceto waɗanda suke amfani da motar kwashe baraguzai tare da taimakon karnuka sun yi ta shiga cikin laka a yau Juma'a domin neman waɗanda suka tsira da ransu. An da rufe tashar jirgin ƙasa da ke tsibirin da kuma sabon filin tashin jirage a yankin Aji Alamis bayan aukuwar wannan girgizar ƙasa. Amma ko bayanai sun ce an fara komawa aiki a yankunan. Kusan rabin al'ummar yankin da yawansu ya kai miliyan 3 na zaune babu wutar lantarki. An kuma girgizar ƙasar wato yayin da ake faɗan cewa wato za a samu shawo kan wannan matsala ne a nan da mako da ke tafe.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana ci gaba da kai hare-haren ta'addanci a sassa daban-daban na jihar Barnar Najeriya. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani.
Dan majalisar yace na damu game da irin hare-haren da ke karuwa a wannan shiya musamman ma a titina da kuma wasu ƙauyuka, inda har wasu wasanni da ke nuna cewa an halaka wasu jami'an soja fiye da 40. Wannan ba karamin tashin hankali bane.
Let me say I'm worried about the escalated or the resurface of this issue of insurgents in areas where there's it is alleged that we have lost at one spot about 48 soldiers. It's worrisome.
Yace barin sheda muku cewa na damu da irin dawowin hare-haren ayan kungiyar Boko Haram da ke faruwa a wannan yanki, har ma ake batun cewa an kace sojoji kusan 48 a wuri guda sakamakon wannan hari na 'yan ta'adda. Abun damuwa ne matuka.
Just day before yesterday there was attack in Gozo 2 in between Wala and Gozo 3.
Yace ko a shekaran jiya ma na samu labarin cewa an kai wani hari tsakanin garin Gozo da Wala. An kuma kai wani hari a 'yan kwanakin nan a Zari, akwai wani harin a Jimtilo, akwai wani harin kuma a yankin bangaren Bama, da wani harin da aka yi makon bar motoci akan hanyar Maiduguri zuwa garin Gabolungala. Duk wannan ya faru ne a tsakakanin watanni 2-3.
And as I said, as representative of the people, honestly I'm worried and I hope the security agencies or the people responsible are equally worried and trying to do something.
Yace kamar yadda nace a matsayina na wakilin jama'a, dole ne in damu da wannan abin da ke faruwa, kuma ina fatan cewa su kansu jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki kan wannan harka su ma sun damu da abin da ke faruwa ko kuma suna kokari su yi wani abu akai.
Government has to do more to get or to bring us to a total end of this issue of insurgency.
Yace ya kamata gwamnati ta kara kaimi na ganin cewa ta kawo karshen irin waɗannan hare-hare baki daya. Yace na yadda cewa an ci karfin waɗannan mahara amma akwai wasu wurare guda uku da ya kamata gwamnati ta maida hankali akai kamar yadda nace a kwanakin baya wato bangaren dajin Sabisa da bangaren yankin tafkin Chadi da kuma bangaren dutsen Mandara waɗannan su ne wurare guda uku da na taɓa magana a kansu. Akwai matsaloli a waɗannan wurare ya kamata a ƙara ƙaimi da ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya a cewar Sanata Muhammad Alindume. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Da Haruna Dauda Biyu. Yayin da hukumomi a ƙasar Kamaru ke shirin sake bude madatsar ruwa ta Lagdo, ana ci gaba da faɗakar da jama'a da ke yankunan jihohin Adamawa da Benue a Najeriya da su kauce wa zama a hanyoyin da ruwan kogin Benue ke ratsawa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da rahoto na musamman akan wannan batu.
Yanzu haka dai matsalar ambaliyar ruwa na neman zama ruwan dare a Najeriya, kuma kamar kowace shekara a bana ma hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato Nigeria Hydrological Service Agency a turanci ta ko sanar da cewa kimanin jihohin kasar 35 ne ake hasashen za a samu ambaliyar ruwa a damunan bana, kuma tuni ma har so mu samu ambaliyar a wasu jihohin kasar musamman ma jihohin arewa. Wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar Kamaru ke gargadin cewa za su sako ruwa daga madatsar ruwan Lado da ke arewacin kasar, wanda kuma bisa ga dukkan alamu tuni har an so mu sako ruwan.
Yanzu haka ina Yolde Fate ɗaya daga cikin wuraren da aka samu ambaliyar ruwa a nan Yola Fadar jihar Adamawa, kuma da alamun ruwan ya yi barna wa gidaje da ma dukiyoyi. Ko da yake kawo yanzu ba mu tabbacin cewa ko an samu asarar rai ko kuma a
ruwan ba magana daga cikin gida dai har cikin daki anguwan mu ne gaba daya daddaya wanda da ya kwana a gida daga aka fara ruwan nan har aka dauke ruwan nan ko a tsaye muke in ba drum nan da ka gani shine na aje a baranda na doke yayar na aje akan drum muka samu gado na karfe shine muka jingina muka zanna da yaran na anguwan nan gaba da wansu a cikin masallaci sun je sun shiga masallaci ma ruwan yazo ya cika haka suka gudu suka fita.
Mun kwana ba dadi ruwa ya malala ya cika mana gidaje mun kwana dai a tsaye haka abun ba dadi ga ka ga iyali ga yara takaduna gaba ɗaya sun lalace ban ma san inda suke ba ruwa ya tafi da su yara na bacci yawanci mutane sun kwana tsaye
a gaskiya ruwa ya mana barna inda ruwan ya zo ga motoci nan da yawa motocin kuma ba inda za a cire su yanzu kuma gashi an bar shi a ciki za su kwaci ga nan gefen mu shaguna gaba ɗaya ruwa ya musu barna su ma kaya ko wasu suna sayar da sofia part suna sayar mana da kaya kuma sayar da baƙin mai duka abun ya shafe su na bita da penta da makaniki duka abun ya musu barna.
To wai ko su matakai aka dauka a yanzu? Abani Imam Garki da ke zama jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma mai kula da jihohin Adamawa da Taraba ya ce asutu ne masu ka ankarar da jihohin da lamarin ka iya shafa.
Kafin ma su hukumar Kamaru su mai ganar za su saki ruwa daga Lagdo Dam akwai hukuma ta mu kasan mu sun yi hasashe sun fada sun bayyana cewa za a iya samun wannan ambaliyar ruwa a kasar nan tamu Najeriya. To bayan wannan fadakarwa da wannan hukuma suka yi hukumar bada agajin gaggawa ta kasa wato NEMA dama kamar yadda muka saba mukan kira expert meeting aka yi wannan taro ran 3 ga watan August a Abuja. Bayan an yi wannan taro da stakeholder expert aka kira stakeholders meeting wanda duka hukumar bada agajin gaggawa ta jihohi na Najeriya an gayyace su, an gayyaci dam managers, an gayyaci river development authorities da yan jaridu da duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari an gayyace shi. Saboda haka aka sanar da mutane ga abin da zai iya faruwa domin a dauki matakin da ya dace. A cikin shawarwarin da aka bayar daman dai kafin wannan mukan koda shi muka fadakar da al'umma kada a kuskura a yi gini a wurin da yake hanya ce ta magudanar ruwa. To amma sai ka ga abun mamaki mutane suka yi gine-gine akan magudanar ruwa ba tare da tunanin abin zai iya faruwa ba.
Masana muhalli kan fasha wace hukumomi ne da suke daukan tsauraran matakai na bude hanyoyin ruwa da kuma karfafa wasu dokoki da za su iya kare muhalli ko a rage barnan da ambaliyar ka iya yi. Muhammad Ismail wani dan jarida ne da ke da masaniya kan harkokin muhalli ya ce dole fa a tashi tsaye domin gudun abin da ka iya faruwa.
A Najeriya kusan kamar ban ba rayuka mahimmancin da ya kamata a ba su ba, saboda tun daga lokacin da ai akwai hukuma take lura da tsari na birane a kowace jiha, wannan hukuma ita ce kamata tabbatar cewa gidaje ba a yi su akan hanyar ruwa ba, ko kuma wuraren da ake cewa flood prone areas, wato inda zai iya haifar da ambaliya. To amma saboda sakaci na hukumomi da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki, sai kasance mutane an bar su suna gine-gine da suka ga dama. To abubuwan da duk lokacin da aka ce an sami wannan an saki ruwa, dole ne duk gidan da aka yi shi ba kan tsari ba, musamman wanda yake inda zai iya inda flood prone areas, dole ne zai samu wannan matsalolin. To ga asarar rayuka kuma ga asarar dukiya.
Ta amma wasu ma na gani kamar kan cewa idan ka bi ta barawo ka bi ta mabi sawu, akwai masu ne kamar kan cewa su ma jama'a akwai nasu laifin, ana ganin wasu na da kunnin kashi, ko kuma za a ce mutanen suke gaban koguna kan cewa su tashi, amma za ka ga mutun nan da nan sai yake.
Wato idan ka lura Najeriya akwai abin da ake cewa population explosion, wanda mutane suna da yawa, mutum in dai zai samu gina gida, in zai samu fili zai gina gida, saboda me yana ganin cewa rukun asiri ne a wurin shi. To dole ne idan mutum din nan kafin ya ginin nan ya kamata a ce an tsawatar, idan ba tsawatar ba dole ne mutum zai je kawai ko ina za a ci gaba da samun wannan matsalolin.
Jinawan suke zama a bakin kun koguna ko kuma a ƙauyuka da makamantansu waɗanda ma ba tsara, ko kuma garurukan da kai ka sani an sha gargaɗin sun cewa su tashi amma ba sa tashi.
Na farko dai ita hukuma, dama na farko abinda hukuma ya kamata yi shine ta tsare rayuka na jama'a. Idan mutum yana inda zai shiga hatsari, ko da karfin doka za a iya amfani a cire shi, saboda mai rainan nashi ake so abun nan. Idan ka kyale mutane abun nan kenan, kamar ba doka kenan a ƙasa, dole ne ya kasance hukumi suna tsawatarwa, kuma su idan ya kasance an samu irin wannan matsalolin, ya kasance hukumomi sun tabbatar cewa mutane sun bar wannan wuraren.
A shekarun baya rayuka da dama ne ma suka salwanta baya ga dukiya a John Adamawa, Taraba, Benue da kuma jihar Kogi, biyo bayan sako ruwan da hukumomin Kamaru suka yi. To wai ko wasu matakai gwamnatocin waɗannan jihohi ke ɗauka a yanzu domin kare rayuka? Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla shine gwamnan jihar Adamawa, ya ce yanzu ma suna faɗakar da al'umma.
Ambaliya Abdulaziz kana nan, mun haɗu mun je wajajen nan, gwamnati mun saya kayayyaki da yawa mun kai musu na ba musu abinci, munan taimaka musu, mun yi ƙoƙari hanyoyi da muke yin muna manya-manyan drainage. Allah ya yarda a cikin wannan karo ba mu samu ambaliya a cikin gari ba, sai dai can wajen kogi wanda in ya zo daga Lado normally shi ne yake shiga cikin gari.
Duk shekara takan ƙasa kan mutum turo takarda a bana kun samu, sannan kuma wani gargadi kuka al'ummomin da ke bakin iyali.
Kwarai da gaske Abdulaziz, commissioner na information kullum yana magana a radio cewa mutane su daina zama ma ko su gini a hanyar ruwa ko kusa da ruwa, domin ruwa ko shekara 50 ne zai dawo ya bi hanyarsa. So don haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum.
To sai dai ku dukkanin waɗannan matakai ba su samu nasarar da ake bukata ba, muddin su ma al'umma ba su bada haɗin kai ba, a cewar ɗan jaridar Muhammad Ismail.
Ya kasance an samu wasu wurare da za a ce wannan inda za ku koma kenan idan ambaliya ya taso, ko kuma a samu musu da wani kamar muhalli, ko kuma ko da ba samu musu muhallin ba, a samu musu da wani ɗan abu wanda za su iya zuwa su taimaki kansu, samun makansu muhalli. Dole ne sai ana fadakarwa yana da muhimmanci. Yanzu misali kamar irin ƙauyuka ko wanda da masu can masultani, saboda kuma wannan ruwan ne suka je suka zauna. To kaga idan ka ce zaka korin masunci, ko kuma ka ce tashi daga wurin kamar kamiyar shin adalci saboda sana'a shi kenan, to dole ne sai ka fadakar da shi, sai ka ilmantar da shi akan illan nan tukuna tarai ce ake magana, wata dukiya ba ko kuma wani abun nan. Saboda dole sai ka da rai tukuna sana'a zaka yi sana'a ko wace irin sana'a.
Masana na gani akwai bukatar ci gaba da ilmantar da al'umma kan muhimmancin kare muhalli, wanda hakan ne ma kawai zai taimaka wajen rage matsalar dumamar yanayi da ma ambaliyar ruwa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shin menene zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections da ake a nan Amurka? Wane irin tasiri yake da shi ga siyasar kasar da kuma gwamnati mai ci? Kadan kenan daga cikin batutuwan da zamu tattauna a cikin shirin duniyar Amurka na wannan mako. Da farko fagen siyasar Amurka na ci gaba da daukan dimi yayin da ake tunkarar zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections a turance wanda za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Shin yaya zaben na tsakiyar wa'adi yake? Tambaye kenan da na fara yi wa Hassan Jibiya, mazaunin Amurka kuma masanin siyasar kasar, a tattaunawar da muka yi da shi.
Zaɓe ne na akasarinsa dai ba wai zaɓen shugaban ƙasa ba ne ko zaɓen wanda suke bakarrabansa. Zaɓe ne kawai na 'yan majalisar wakilai da majalisar dattawa. Da kamar dukkan majalisar wakilai wannan zaɓe zai shafe su 'yan mambobin majalisar wakilai, wato sannan kuma kamar ɗaya bisa ukun sanatoci su ma na Amurka su ma dukkan su za a wannan zaɓe zai shafe su. Da kuma wasu daga cikin gwamnoni, to ka gani za a iya cewa zaɓe ne wanda yake da muhimmanci sosai, wanda ake yin shi wato duk shekara hudu, shekara biyu bayan gwamnati mai ci ta kafa gwamnati sai a yi wannan zaben gwaji, wanda kodayake dai tarihi ya nuna cewa gwamnati mai ci ta kan sha kai ne a shi wannan zaben kusan shekaru aru da suka wuce. Duk idan aka tashi yin shi zaka ga cewa gwamnati mai ci ta sha kai a irin wannan zaben gwaji ko kuma midterm elections.
Kaman menene ta kaman me yasa ake samun irin hakan a irin naka tunanin?
Wato abu ne wanda yake da wahala tunda da hawala, wato cewa ga wani takamaiman dalili, tunda wato ba za a ce duk gwamnatocin da suka gabata ba kamar a ce duk suna da kudurori marasa kyau ko kuma za su ba duk masu zaɓe haushi da sauransu. But ina ganin cewa kamar wato wani zaɓe ne na huce haushi, kamar gwamnatin da ta kamar a ce 'yan Democrat ne suka ci, kamar mun ga lokacin da Obama ya hau ya ci zaɓe, lokacin da Democrat suka ci zaɓe a 2007 da aka tashi yin midterms da bayan an nasa da shi 2008-2010, mun ga cewa Republican suka zo suka ci suka yi taking over na House din, to yanzu ma haka ana ganin cewa Democrats suna da damar su iya ko da ba su iya kwace Senate ba su iya kwace ainihin majalisar wakilai. Na biyu kuma akwai wani wato muhimmin abu da yake faruwa a wannan midterms elections. Mutane wato Haji Mahmud ba sa fitowa kamar yanda suke fitowa idan aka tashi zaben shugaban kasa. Tarihi ya nuna cewa duka kwata-kwata suke iya daidai shi mutum kashi 40 cikin 100 ba suke fitowa su yi zaben midterms. Duk da yake zaɓe ne wato mai muhimmanci, amma dai gashi tarihi ya nuna dai wato mutane kamar an fi ba da ma'ana ga zaben shugaban kasa shine zaka ga ya cika media. Kuma ka san wato zaɓe ne wannan wanda ba kamar yanzu na gwamnoni, ba duka gwamnoni ba ne ba za a yi zaben sa a wannan midterms elections din, duka bai ci 34 ba cikin 50 wanda za a yi zaben su. To idan jiha ka for example ba za a yi zaben governor ba, kila ko baka damu ba, amma zaben shugaban kasa shi kowa ya fi mai da hankali akan shi, wane ne zai ci wane ne ba zai ci ba, saboda ko ina ana ta nuna wato debate da ake ta nuna wato muhawara da ake ta yi tsakanin 'yan takara da sauransu, kullum za ka ji shi akan labarai. Amma dai rashin fitowa zaben yana daga cikin illolin shi wannan midterms elections din.
Da yake kai batun huce takeici ake amfani da shi a tsarin siyasar Amurka a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi din, kamar a iya cewa kenan zai iya yin tasiri a zaben shugaban kasa da za a yi a nan gaba?
Zai iya tasiri sosai, saboda ayyanci ma ana kamar yadda na ce ma'auni ne na gwaji a ga cewa ko mutane sun karɓe ka ko ba su karɓe ka ba. Wannan gwamnatin da take ciki yanzu kowa ya sani cewa shugaban kasa Trump ba wai mutum ba ne wanda yake da farin jini a jama'a, ba kuma wani mutum ba ne wanda yake yin wasu abubuwa da za su kwantar mutane hankali ko kuma za su daɗa mutane zuciyoyinsu. to amma akwai wani abu kuma hanzari ba gudu ba. Duk da wato tabargaza ku da kalamai da yake yi da rana a cikin kafofin yada labarai wanda za su tunzura mutane ko su ba su haushi, wato akwai wasu ma'aune na wato tattalin arziki da wanda su yawancin ainihin masu fitowa su wannan zaben kamar na midterms yawanci nambobi sun nuna ko tarihi ya nuna cewa ainihin mutane tsofaffi fararen fata kuma su suka fi fitowa ma su yi irin wannan zaben. To akwai wasu abubuwan da suke iya dadada masa rai, ya zamanta cewa duk wannan ba bato da shugaban kasa Trump yake yi, ya zamanta cewa su ba su damu da wannan ba, wani suka damu da shishin ya ainihin hannun jarin abinda muka sa dukiyar da muka jawa cikin harkokin hannun jari ya take, wanda kuma yanzu kowa ya san cewa tana kan hawa ne, rashin aikin yi ya yi kasa kuma ana albashi ana ta kara shi ma ko'ina. So kaga harkar tattalin arziki abu ne wanda yanzu a zamanin Trump cewa komai yana tafiya daidai, babu matsala akan harkar tattalin arziki.
To madalla Hassan Jibe kenan, mazaunin Amurka kuma masanin siyasar kasar, yanzu a madadin bakon namu da Julie Nathan Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla sai kuma ayi mana afuwa masu sauraro domin shi ma shirin duniya Amurkan maimaici ne kamar yadda na gaya muku a farko. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro.
Za mu fara ne da ra'ayin Malam Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, wanda ya rubuto yana cewa kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfe a wuri daya domin ku samu nasarar dakile duk wasu yan ta'addar da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a, da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma halaka dimbin jama'a. Shi kuma Aliyu Usman Taka Lafiya yace BOA Hausa na Allah wadarai da sabon harin da aka kai a jihar Plateau, da wannan nake kira ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya gaggauta kafa dokar ta bace ga dukkan jihar da ta kasa tsara rayuka da dukiyoyin jama'ar jihar ta.
To lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice.
Gabannin kasashen Rasha, Turkiya da Iran na shirin gudanar da wani taro a yau Juma'a a birnin Tehran karkashin wani tsarin da ake wa lakabi da Astana, domin tattauna makomar lardin Idlib na Siriya wanda shine yanki na ƙarshe da ke hannun 'yan tawayen kasar. Akwai fargaba cewa dakarun Siriya da na Rasha na shirin kaddamar da wani farmaki wanda ka iya jefa al'ummar yankin cikin mummunan halin kuncin rayuwa, matakin da har ila yau ake ganin zai iya haifar da fito na fito da 'yan tawayen da Turkiya ke marawa baya. A yau Juma'a, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya haɗu da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an ƙasar ta Afghanistan, ciki har da babban jami'in gwamnatin Afghanistan ɗin Abdullah Abdullah. Shugaba Ghani ya faɗa a wurin taron cewa batun dakatar da harhare da dakarun Afghanistan ke kaiwa akan sojin kungiyar tsaro ta NATO shi zai zama muhimmin batu da ƙasar za ta saka a gaba. Shugaban Afghanistan har ila yau ya yaba da irin matakan da Amurka ke ɗauka na faɗaɗa harharen sama da take kaiwa. Rotani na cewa an saci bayanan dubin dubatar kwastomomin kamfanin jirgin British Airways. A daren jiya Alhamis, kamfanin ya bayyana cewa an saci bayanan sirri da na harkokin kudaden kwastomomi 380,000.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya gazdawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu Sterling. Ni Hafsat Bello dan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amerika daga birnin Washington DC. Amma kada ku nisa ku dakaci shirin yau da gobe.